Jami'i mai kula da shirin a jihar mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a fannin ayyukan gwamnatin tarayya da kungiyoyi Alhaji Manusoro Mansur ya yi bayanin ci gaban da aka samu a fannin tattalin arziki da na ilimi a jihar a sanadiyar shirin karin kumallon safen.
Gaskiya mun samu ci gaba a yanzu kusan zan ce a dukkan jihohin da suka fara ciyar da wannan abinci mu ne na biyu a yawan yaran da ake ciyar da wannan abinci. Muna da mata guda 5,000 da kwaya 5, sannan kuma muna da ainihin adadin yara da wayannan matan ke ciyarwa kimanin 501,399.
Sai na kake jin wannan abu ya taimaka.
Gaskiya wannan abun ya kawo arziki, ya kawo da yunwa da yake tattare da 'ya'yanmu, ya kuma ainihin samar da ayyukan yi. Yanzu haka muna ɗaukan ƙididdiga na ainihin adadin ƙarin yawan yara da aka samu a makarantu. Tunda an fara kai wannan abincin, wasu wajen an samu ƙarin kashi 30 cikin 100, wasu wajen kashi 40, wasu wajen hamma kashi 50. Dan da yaran ba sa zuwa makaranta, musamman a ƙauyuka. Yanzu kuma ya zamanto cewa akwai makarantu sama da 2,000 da ake wannan sayar da abinci. So wannan abincin ya jawo hankalin su sun dawo makarantar.
A gefe guda kuma mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Hadiza Muhammad Abdullahi Abubakar, ta kaddamar da shirin baiwa matan da aka ɗauka aikin girka abincin karin kumallon safen suturan aiki kyauta ko kuma uniform da katin shaida domin inganta tsarin shirin a jihar.
Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa da ya kawo mu wannan lokaci a daidai wannan gaba da muka zo kaddamar da rabon uniform wanda za a rabawa mata wanda za su dafa abincin yara a ƙarƙashin wannan shiri na gwamnati wanda aka yi na musamman domin ciyar da ƙananan yara 'yan makaranta. Wannan shiri wanda suka ci gajiyarsa a nan jihar Bauchi mata 549.
Kuma mata da aka ɗauka domin aikin girkin abincin karin kumallon safen sun tofa albarkacin bakinsu.
Sunana Sadiya Aliyu. Gaskiya wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne a jihar Bauchi, saboda ci gaban da aka samu a makarantu na yara yana da dama. Saboda abubuwan da ake bayarwa ma kuma alhamdulillahi suna isa, ana kokartawa ana ma yara abinci yadda ya kamata. Ɗalibai na 74 ina bayarwa a BSADC gidan gona.
To ko zai gabatar mun da kanki? Ya wannan batun cerwa da aka danka muku ya yake tafiya?
A yana tafiya daidai yadda ya kamata da ikon Allah. Yana ba da abinci a makarantar Baba Sidi.
Mutane nawa ne kamar ɗalibai kenan kike ce da su a rana kuke ba su abinci?
Ina ce da yara 133.
Daga bisani wani magidanci a Bauchi ya bayyana gamsuwa da kuma jin daɗinsa kan yadda shirin ke gudana.
A Bello Haruna dan Malikin Lansai. Da wannan tsari na abinci da gwamnati ta fito da shi, wannan shugaban kasa yayi tunani tsarin nan da ake a ci gaba da shi, sannan kuma akwai wani abu ya kamata duk a tabbatar cewa gwamnati tana tura mutane waɗanda za su je su duba me ake yi.
Abdulwahab Muhammad wajen Amurka daga Bauchi a Najeriya.